baya ga samun mutuwar mutane, alƙaluman gwamnatin Najeriya sun nuna fiye da mutum miliyan 2,500 suka jikkata, inda mutum miliyan 1,392 suka rasa muhallansu. Bayan umarnin shugaba Buhari na damƙa ma'aikatar jin kai ton 12,000 na hatsi don tallafawa waɗanda suka jikkata, ministar ma'aikatar Sadiya Umar Faruk ta ce matakai ne ya dace a ɗauka a kan lokaci don gujewa fafa gora ranar tafiya.
Ambaliyar ruwa in ya zo zai faru, ba wanda zai iya tsayar da shi. Abin da kurin ya kamata a yi shi da ɗauki matakai, kamar yadda muka ce mutanen da suke a kan gaɓar ruwa ɗin, a tabbatar da tun yanzu an kwashe su, an cire su daga wannan wurin, saboda babban abin da yake almuhimmi gare mu shi ne a ceto rayuka kafin ma a yi tunanin wani abu. To in aka sabu aka yi haka, kuma aka ba da kwakwaran faɗakarwa ga mutanen cewa wannan abu za a yi shi ne saboda ceton rayukansu, da jin za a samu sauƙi ƙwarai da gaske, kuma a ga irin tallafi da taimakon da za a yi musu saboda rasa abincinsu da sauran abubuwa.
Ba za a ce ambaliyar ta zo jama'ar ƙasa ba zata ba, don hukumar kula da sauyin yanayi ta Najeriya NIMET a takaice ta bayyana za a samu ambaliyar, amma rashin ɗaukar matakai daga hukumi da ma mutanen kansu na rage illar ambaliyar ta hanyar gujewa sassa masu hatsari, rashin share magudanan ruwa da yawo ko tuka mota a yayin da ake tafka ruwan sama sun ƙara ta'azzara akasin. Shugaban hukumar ta NIMET Farfesa Mansur Bakoma Tazu ya ambata dalilan da akan samu ambaliyar ruwa.
Tun wajen shekara 100 da suka wuce, da motoci da abubuwan girke-girke da na'urorin sanya ɗaki sa wani hayaki cikin sararin samaniya wanda yake ƙara zafin duniya, shi ne ake ce ma global warming, wanda yake kawo matsalar canjin yanayi. Canje-canjen yanayin yana ƙaruwa da ta yawan ƙarfi da saurin dawowa. To yanzu abin da muke fuskanta kenan a duniya, ana yawan zafi, ruwan sama, ƙarfin ruwa ya ƙaru, saboda haka shi yasa ana samun ambaliya a kudu arewa na ƙasar nan da kuma wasu ƙasashe. Aka yi guguwa mahaukaciya ta Batsirai, makwabtanmu a nan ƙasar Afirka Madagascar, wanda mutane ɗaruruwa suka rasa rayukansu, dubbanne kuma suka rasa gidajensu. To abin cewa dai shine canjin yanayi wani abu ne da ɗan adam bai canza shi yanzu, sai dai mu tsara ayyukanmu na rayuwa mu saba da wannan canjin yanayi, shi ne ake ce ma climate change adaptation.
Har yanzu dai ba za a ce an rabu da ambaliyar ruwa ba a Najeriya a damunar ta bana, don har yanzu akwai sassan da akan samu ruwan da kuma tumbatsar madatsun ruwa. Nasiru Adamu Ali, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.